Abdullah Amdazini.
More music at HouseOfSongs.com.
Bani kita jira kai soko kauna gore soko kauna hadin alinda ne soko kauna gurfin na zumunta aiwa yalla soko kauna hadin alinda ne soko kauna gurfin na zumunta na gurfi na zumunta ne kuma dai kamar ɗan uwan juna ne maza da matan cikin sa ɗan gata ne masu so da kaunar juna iwa ai amda zine na zo zan muku waka na dauki su dake kan warka na kira daidai mata maza ataka domin asa da zaman tarjuna so ko kauna Allah barkwa tare ina kasum angon asma'u kasum tsida shalilan asma'u na gaban goshi kai ne na sa'a farko domin kauna ne da ni da ku muka gana so ko kauna guru ayya lawali 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 iska lawali na kowa ta ma'agawa ka ni da mamman sani ya dan jaga an ban zuliha ka ba abu Alle barku soya iyo Alumali yaro dauku nira ungon mazida danya kuma margadara jine da hakke wasila taban madara wasila saudiya akwai amana da mureke tsaida hoda nasir angon maryamu tsaida kai ka gayyato ali angon amina tsaida so so ko kauna guru asaje zumunta nasir angon sa'ade tsaida waken ga kai ne zaka kai nu gun dan mutuwa garin asuje wannan wanda bai da ruwa mu kira yahuza yahuza asuje so ko kauna iyo ina kadiri uban da ba asuje shine Suleiman angon cici bila yazo da lauje hadda awali baban Yusuf ya dauje yin karkada ya kuna zo sa da zumunta hey yalla ambuka gidan tsoro ta gaisuwa Suleiman baban Na'imat nayi gaisuwa Muhammad ni ga angon Halimat gaisuwa Halima danya nazo sa da zumunta so ko kauna hadin Allah ayya Ilyas yaran malan tibaran Yahuza babban yaya giza zudum Yakub Abdu kususu na yi gaisuwa takai muku asa da zumunta iyo suka kirarin haladu sule gusu su kariye jarin madiyan alasan nuhu gusu suna mu abdurrahman abi gusu su ya ka zauna nan sako zana waka ce gurin mamban jibrin kace ya waka kyautar da za ta sa kai rawa ka daga an gwannanu azzarori ai bashiruwa bashir duwalle baban faruku gaisuwa ina kabaro mustafa dilba dilba tsaida ina makiyo baban amina tama adam angon jamila tama na gaida ande sheka adam ibrahim angon rashida tama ga kirari kai ne raba gare da ma abdullahi angon sa'adatu tama kai ne wa gaisuwa ka bar tantama hey abubakar baban nana fiddausi dan tama ga gaisuwa na mika yusufuna Nana Farida Mogar Mika Mungay Suwa Kung Awal Faraa Kwarnaka, Kwarnaka, Kwarnaka Murjana Terba Banya Mika Kirari Santala Waki Sadar Banza Kariya Jari Chineda Aisha Nizarta Zota Kirari Autar Mata kuma er gata iwa ina kike fatima kawa da hadiza hadiza kawa da fatima ku je ku gaida amina masoya da mamman sani ku ce si soyayya si je dadin duniya Hayya 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 masoya Hayya libiya zane je Libiya 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 zane je in ye gaisuwa Hey wanda baye shakka na bashir madawa shufi danyina duniya sai da Allah turso badiyaran alhadar angon hadiza muhammad turso bani yaro gajere angon 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 salama ayya jamil masoyir maisa Rumaisa Ezza Ina Yusuf Angwa Salamati Adi Kema Neye Gaisuwa Enso Kukawna Gurufina Zumanta Hey! So Kukawna Gurufu Bairunku Fagin Zumanta Aywa Kailaruku juna soyayya bai taku so ko kauna gur asada zumunta dan Allah nan 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 ayya jiradi fatana Allah ya bar ma a tare dan mu dinga zumuncin mu tare a tare ayya kar da mu ware wani ya zama bare so 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 kauna guruf hayya hayya sada zumunta so kauna guruf kuku kawinan.